Hello, hello mutanena, sunana Ruben Emmanuel, wanda aka fi sani da Mega Mix.
More music I'm a music at houseofsongs.com.
Sound engineer and an artist. Kuma ni nayi beat din wakan akume baki magana wanda aka sani da Ayau.
Akume baki magana Ayau, mana zo zan yi magana Ayau, magana Ayau da magana.
Dama da kidan aka fara yi dama shi akume magana ya zo da concepts da waƙan da ya zo ya gaya mun yanda abin zai tafi sai na ce mai ya kamata a yi beat din ya tafi kamar just slow something very catchy da mutane za su enjoy and listening to the beat din sai muka yi beat din kusan kala uku sai muka zaba wanda za mu yi amfani da shi. Mutane da yawa gaskiya suna ganin mu haka kamar producers da muke ta arewa haka kamar maybe we are not equal to the tax ko kuma da irin da abubuwa za mu yi abubuwan da zai yi standard ba wai kuma haka ba gaskiya ba ne saboda wannan beat din kawai na yi shi ne a cikin few minutes ban wani taking time ba kuma na ce zan wani tsaya bata lokaci kawai cikin few minutes 30 minutes ina ji na gama beat din. Money as a producer, I'm versatile, so any kind of pattern the beat they zen yensa kuma they sounding with quality and any kind of flavor they the mutun da yake so any kind of beat they zen yensa dan har wasu mutane suna zuwa daga different places wani daga Ghana wani daga Lagos wani daga Saudiya ina ne gashi nan har London ma kawai za su zo dan musamman musu beats kuma at the end of it za ka ga kowa yana jin daɗi kowa ya yi duk wanda ya yi ci aikin zai yaba kuma dama ni as a producer MD na kenan in ga cewa na yi abin da duk wanda ya ji zai ji ya fita kyau kuma ya dai yaba da aikin. Gaskiya for the first time da na ji waƙan ya matuƙan bani mamaki yanda ya yi nisa haka. Da akwai wani time da na je Lagos so gurin da muke show din sai na ga wani guy yana sauraron waƙar akume baki magana shi ne na ce mai ka san wannan ne ya ce eh wallahi muna nan muna jin waƙoƙinsa yana kyau irin kuma yana ba da nasiha da shawara dai akan abin da ya taɓa fyaɗe da sauransu sai na ce gaskiya amma ka san wanda ya yi aikin sai ya ce eh ya san shi kuma wani ne ake ce mai Mega Mix amma dai bai san shi a fuska ba sai na ce mai aini ne Mega Mix sai ya ce wow he's very happy da kaza kaza ai yana jin aikin sosai kuma mutane da yawa suna jin aikin suna yaba bai taɓa tsammanin wai za su samu producer da zai iya wannan aikin ba a ta arewa sai na ce mai aini ne aikin kuma anywhere dai da dai aka ce zauna in beats a duk any part of the world dai na san dai ba zai gagara ba kuma na san duk wanda ya ci aikin zai yi yaba da shi. Eh gaskiya wannan season 2 din da za mu shiga abubuwan da muka shirya musu gaskiya yana da yawa don ba zan ma iya faɗan su ba kawai dai ku tsaya ku nutsu dai ga abin da zai faru saboda ni kawai dai na san wannan season 2 din zai fi na season 1 duk da this season 1 din ma kowa ya yaba da shi amma still na season 2 din zai fi na season 1 yanzu a haka ma akwai beat sun kai baya biyar a kasa wanda kowanne a cikinsu masu zafi ne kuma muna gamawa za mu yi selecting guda ɗaya a ciki kuma dalilin yin beat din nan baya biyar mun san dai wa'annan beats din sun fi na baya amma kawai dalilin yinsa shine muna so mu selecting one from the best a cikinsu sai mu yi amfani da shi kuma dai na san duk wanda ya ji wannan beats din gaskiya sai ya yaba kuma mutum ba zai taɓa tunanin irin pattern of the beat din da za mu yi switching to kenan ba so kawai just saurare mu ku bude kunnuwan ku ku dai ga abin da zai faru. In case you want to know me more, za ku iya samu na Instagram at @IamMegaMix ko kuma Facebook as Outstanding Mega and Twitter MegaMixOfficial. So thank you.
Akume baki magana ayo manazo zanyi magana ayo magana ayo da magana.